Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da Dr. Abdullahi Yusuf Malami na Jami'ar Pretoria dake Afirka ta Kudu akan dambarwar siyasar kasar Kasancewar yau ce ranar rediyo ta duniya, za ku ji rahotanni akan mahimmancin rediyo ga ci gaban jama'a daga jihohin Neja a arewacin Najeriya da kuma Oyo a kudancin Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kuke ganin rawar da rediyo ke takawa idan aka yi la'akari da sauran sababbin kafofin sadarwa na zamani. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za mu kawo muku kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai kun ji labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta buƙaci shugaban ƙasar Jacob Zuma yayi murabus, amma kawo yanzu bai nuna alamun yin haka ba. Lamarin ya dauki sabon salo a yau talata ne yayin da sakataren jam'iyyar Mr. Magashile da sauran jigajigan jam'iyyar suka yanke shawarar yi wa shugaban kiranyi a matsayinsa na shugaban kasa. Zuma dai gabarcin Zuma dai shine shugaban kasa na biyu da jam'iyyar ANC ta yi wa kiranyi bayan wanda ta yi wa tsohon shugaban kasa Thabo Mbeki kuma ya amince ya soka a cikin ruwan sanyi. Magashile ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan lamarin kuma jam'iyyarsa na sa ran shugaba Zuma zai amince da buƙatar yan kwamitin na ya soka daga kan mulki.
Manyan jami'a Amurka sun yi kashedin cewa ƙasar Rasha ta lashe takobin yin katsalanda a zaben yan majalisa da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Babban daraktan hukumar leƙen asiri ta Amurka Dan Coats ne ya bayyana wa 'yan kwamitin majalisar dattawa akan leƙen asiri cewar Rasha na hangen zaben a matsayin wata kafa da za ta cimma muradanta. Ya ƙara da cewa mafi ƙaranci muna sa ran Rasha za ta ci gaba da amfani da farfaganda da shafukan sada zumunta da ƙarairayin da take yi da kuma masu mara mata baya da sauran hanyoyin da za su yi mata tasiri wajen ɗaukar matakin sa ido akan harkokin siyasar Amurka.
Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwuwar Israila ta kwace wasu yankunan Yahudawa da ke bangaren yammacin kogin Jordan, amma a wani abinda ba a saba gani ba. Amurka ta ce maganar tashi ba gaskiya ba ce, wanda ya sa har aka ga ƙasashen biyu a rana suna sabawa juna. Yankunan da ake zancen akan su dai a can kasar, wato su ne suna cikin wani yanki da na Palestinawa da suke sa ran cewa idan kasar ta samu yancin kai za su ci gaba da amfani da shi, amma kuma wanda Isra'ila ta mamaye a lokacin da ta yaƙi da kasashen Larabawa, wanda ake kira yaƙin kwanaki 6 a shekarar 1967. Akan haka ne wani jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Raphael, ya musanta kalamin na Netanyahu, inda ya ce ƙarya ne ba wanda ya tattauna wannan zance da gwamnatin ƙasar Amurka.
Manyan hafsoshin sojan ƙasar Afghanistan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita haɗe da Amurka da NATO sun yi taro yau talata a birnin Kabul don tattauna hanyoyin yaƙi da masu safarar miyagun ababen sha masu sa maye da kuma ƙungiyoyin ta'addanci. Kakakin ma'aikatar tsaro na Afghanistan, Daulat Waziri, ya ce babban manufar kiran taron ita ce don a san yadda za a tankari abubuwan da ke haifar da ƙalubalen ga sha'anin tsaron ƙasashen da abin ya shafa. Shi ma babban hafsan hafsoshin sojan Pakistan, General Kamar Javed Bajwa, ya halarci taron inda kuma wakilan Amurka da Afghanistan suka yi mashi taron dangi. Suna zargensa da cewa kasar shi na bada mafaka ga mayakan Taliban, zargin da ya musanta, inda ya ce rundunar sojar Pakistan ta jima tana farauta irin waɗannan mayakan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasar kasar Afirka ta Kudu, inda ƴan adawa da ma wasu ƴan jam'iyyar shugaba Jacob Zuma suka taso shugaba akan sai yayi murabus. Abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da Dr. Abdullahi Yusuf Malami na Jami'a Pretoria akan wannan batu, inda ya fara tambayar sa ko menene dalilin matsin lambar da ake yi wa shugaba Zuma, duk da cewa sauran ƴan kwanaki kaɗan shugaban ya sauka. Sai ya ce
makonnin nan da suka wuce matsin lamba daga ƴan adawa da kuma matsin lamba na cikin gida na jam'iyya da suke gani kamar shi shugaba Zuma ya zama matuma jam'iyyar ANC kaɗan garin bakin tulu, to gara a kawo da shi saboda zai iya jawo wa jam'iyyar ta rasa mulki a zaben da za a yi nan gobe. To cikin sati da ya wuce manya-manyan shugabanni na jam'iyya sun yi taro akan makoman shi tare da shi shugaban jam'iyyar nan zuwa kuma mataimakin shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa, inda suka yanke shawarar cewa su tattauna da shi a bashi shawara akan su yayi murabus.
To saukan shi wani tasiri zai yi ga cin zabe ko kuma ci gaban siyasa ko kuma ma ƙasan gaba ɗaya?
To saukan nashi zai kawo yadda za a samu haɗin kai a cikin jam'iyya mai mulki na ANC, saboda masu taurari za su iya tunawa tun daga baya da Nelson Mandela da hawan shugaba inda yake a kafa da samun matsaloli na cikin gida a jam'iyya mai mulki na ANC, yadda hakan ne ma ya sa aka ishe shugaba inda yake ya faɗi shi kuma aka tube shi. To wannan matsala na cikin gida na rabe-raben kawunan jam'iyya kawuka cikin jam'iyyar na ANC ya ja mata ta rasa mulki a manya-manyan garuruwa kamar irin hedikwata Pretoria da su Johannesburg, Cape Town daman ta daɗe da rasa mulki hakanan. To ana gani idan shi Cyril Ramaphosa ya hau zai haɗa kan 'yan jam'iyya.
Dr. Abdullahi Yusuf Malami kenan na Jami'a Pretoria a Afirka ta Kudu. Ranar 13 ga watan Fabrairu rana ce ta rediyo ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Wakilan sashen Hausa daga jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ra'ayoyin wasu game da irin rawar da rediyo ke takawa wajen ci gaban rayuwar jama'a.
Albarkacin ranar rediyo da ake gudanarwa a yau Talata 13 ga watan Fabrairu da hukumar ilimi da raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan mahimmancin rediyo ga rayuwar jama'a. Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi shine shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan rana.
To alhamdulillah, ita dai ranar rediyo ta duniya rana ta mai mahimmanci musamman ma gare mu ƴan kungiyar murya talaka. Kusan mu ce rediyo ta asanadin wannan kungiya ta mu, muna ganin da cewa tun muna mu bakwai mun kai fiye da miliyan 1 a Najeriya. Muna ganin da cewa rediyo kafata mahi sauki ga talaka ya samu information dine.
Sale Bakuru Saban Fegi dan asalin jihar Yobe ne da ya shafa ma da tashin hankalin kungiyar Boko Haram, ya ce rediyo ya taimaka masu matuka wajen fadakar da su akan wasu abubuwa da suka shafi lamarin tsaro.
Ingancin da rediyo ya kawo mana a nan musamman mu mutanen da muke arewa maso gabashin Najeriya kuma muke cikin halin ha'ula'i, gaskiya ba kaɗan ba ne, saboda wani abin ma zai faru a wani guri ba za ka sani ba, amma albarkacin rediyo sai ka ga mun ji shi. Ko da zaman lafiya ne haka idan ya samu wasu gaman garuruka da mutane suka gudu suka bari, idan suka dawo turu rediyo za ka ji an ce ai ƙauye kaza da ba mutane kaza yanzu mutanen sun dawo, ƙauye kaza da ƴan ta'adda ne suke iko da wannan ƙauyen yanzu mutane sun dawo. Idan kuma aka samu akasin haka muna ji, saboda haka abin farin ciki.
Haka zalika ga kadan daga cikin ra'ayoyin wasu masu sauraron rediyon.
Assalamu alaikum, ni ne Tukur Haraka daga tsohon garin Rijau a jihar Neja. Ina murnan wannan rana saboda gaskiya bullon wani rediyo dan gaba karamin ci gaba muka samu ba.
Sunana Alhaji Murtala mai gida Kwantagura. A gaskiya mu kowa alfahari da wannan rana ta rediyo domin mu muka san muhimmancin rediyo domin ta wannan fanni ne muke aika sakon mu zuwa ga al'umma kuma alhamdulillah sakon yana tasiri.
Assalamu alaikum, sunana Alraf Kana ga shuwa. Gaskiya yau ranar radio muna farin ciki da radio ita ta dauka kamu kuma tana dauka ka mutane da radio ta yi wa mutane riga sosai sosai fiye da yanda sanin mutum.
Masana dai sun bayyana cewa radio na da matukar tasiri wajen bada gudunmuwa ga hadin kan al'ummar duniya. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A kudancin Najeriya kuma wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan jihar Oyo akan ranar rediyo ta duniya.
Sunana Alhaji Muhammadu Awwal, Bafilata ne jihar Oyo Isai local government.
Kana sauraron radio?
Insha Allah, aini komai dajin da nake ga sai dai bacci kariban da radio insha Allah.
Menene amfanin radio gare ka?
Amfanin radio yana hidda mu duhu ya shigar da mu haske. Muna gane dokokin da gwamnatin Najeriya ta shimfida ma kowa da kowa ya bi haƙƙe ne kuma ya bi doka ya zauna lafiya.
Kamar ka shekara nawa kana sauraron radio?
Gaskiya na kai tun ma ba iman auren farko ba. Gashi yanzu ba na shekara na 51.
Wani alfanu ka samu ga radio?
Gaskiya na karu sosai matuka. Yanzu ka ga yanda nake tafiya, a yanda nake ji kamar na university saboda kokolwar radio ya kara min fahimta sosai komai da komai insha Allah.
Sunana Abdullahi Dan Fulani mai turare kuma PRO ne na kungiyar Meti Allah a Kele local government jihar Oyo state.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da kuma Hassan Umar Tambuwal. Kamar yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin rawar da rediyo ke takawa idan aka yi la'akari da sauran sababbin kafofin sadarwa na zamani. Sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, amma kafin mu bude layukan mu ku dan shakata da wannan wakar.
Danku an jaribi ba yake ibal kai hadaukai kai da hadani tunani ka da wakan kan jaribi an jarida ba su saba wanda ya dauke su ga mai ciki wa wannan yana an jarida ba su saba wanda ya dauke su ga wallahi wa wannan yana ko karfe an sunana kana la turwa sunana duniya ji bi sunana.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Kuma na jawar hannu direba da karamar hukumar gafar cikin jihar Taraba.
Da wa muke magana kace malam?
Kuna magana da Sulai direba daga garin Jauro Manu a karamar hukumar gafar cikin jihar Taraba.
To malam Sulai, muna jin ka.
Wallahi bana kusan shekara 5 ina neman ku bana samu ku akan akar na tura Madina Dauda wasika na saboda haka na gode.
To mu ma mun gode, to muna son mu ji ra'ayin ka.
25 na jin radio.
Ei.
Kuna taimaka mana sosai kuma muna jin dadin labarun ku kuma wannan abu yana bayar mana da kai.
To malam Sulai, idan kai la'akari da radio wanda kake sauraro yanzu kake ji na da hanyoyin sadarwar zamani, wace irin rawa kake gani radion ke takawa?
Ai gidan radio din banda kuma aikatan gidan radio da babu wanda zai gane menene ma yake ciki a cikin duniya nan, domin gidan radio yana taimakawa fiye da yanda kike tsammani. Kai
to mun gode malam Sule da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To Hajiya Maryam Dauda, barka da la'asariya.
Barka ka dai Malam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya lo Maryam Dauda. To sunana Murtala, kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya. To gaskiya mu ba abin da zamu ce harkar radio, musamman wannan kafa naku. Kusan ni gaskiya na ma ba ku lamban yabo a duniya na wanda kuke mana gaya mana me ke faruwa a duniya, musamman sashin Amurka. Ba wata kafa gaskiya wadda take gaya mana gaskiya, kuma ta bamu dama mu faɗa ko a wani lungu kake ka faɗa ra'ayinka kamar sashin Amurka. To muna alfahari da haka. Amma kuma gaskiya duk wani kafa in dai in ya wuce radio, gaskiya ni ban cika yadda da labarin shi ba. Kai kusan da yawa ko jarida zan gani, gaskiya ina shakka jaridan mu na gida da sahihancin labarai. Amma idan muka ji musamman daga gurin ku, muka ji kuma na gida sun biyo suka tabbatar, kin ga za mu yadda mu san abubuwan nan. Amma akwai sanda ina tuki, idan zan yi tafiya sanda ake rikici a Kaduna ko Jos ko me, sai in ban kunna radio da safe ba nan zan ji me ke faruwa a gaba, inda matsala dawo gida na in kwanta. Da fatan za ku
to Allah ya sa Malam Murtala, mun gode, mun samu wani kira daga Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, barka da dare. Ni ne muku barka da aiki.
To barka ka dai Alhaji Musa Garo, yau kuma Kano kana fa?
Alhaji Musa Garo ne daga garin Kano, Kanon Daba, Najeriya.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
Ai ya kamata mutum ya rika zuwa gida yana gaida ƴan uwa.
Eh wannan ya kyau, yayi kyau, ya dace. To muna jan ka, menene ra'ayinka?
Wato idan muka dauki maganar ranar radio ta duniya, gaskiya idan na ji wannan ranar sai in ji wani dadi a raina.
Allah sarki.
Saboda idan kika dauka zaki gani da yawa, wallahi wannan irin ranaku suna da tabani mamaki, kuma suna da tabani sha'awa. Saboda kin ga mu muna daya daga cikin mutanen da muke hudda da radio, ba mu san iyakacin adadin mutanen da suke kaunar mu ba ta dalilin.
Alhaji Musa Garo, kana tare da mu? Yauwa, to muna jan ka. To Alhaji Musa, ka bantare numfashinka ba shi akwatin radio yanzu, idan aka danganta shi ka san yanzu ta waya ma zaka iya sauraron radio, idan ka je ta computer kuma zaka sauraron radio, akwai ma wasu ƴan ƙananan na'urorin da in ka jona zaka iya sauraron radio. Shin menene tasirin radio a wannan zamanin da ci gaba da ake samu?
Radio tana da tasiri sosai, saboda yanzu kin ga ko labari na gani a internet ba na yadda da shi sosai dari, amma in na ji shi a radio, to gaskiya ina girmama maganar radio, kuma ya kamata al'umma su ga.
To Alhaji Musa Garo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Nasarawa?
Ibro Musa Mando daga Nasarawa. Nasarawa makama Dogo.
Mala Ibro Musa, muna jan ka, menene ra'ayinka game da mahimmancin radio idan kai la'akari da sauran hanyoyin sadarwa na zamani da ake da su yanzu?
Wannan sauyin sadarwa masu ƙarya ne wannan, amma radio ai ina da ke America.
Mala Ibro, ba muna nihi kamar irin su Facebook ba ko hanyoyin sadarwa na zamani, kamar kaga yanzu da wayarka zaka iya sauraron radio, idan kana da computer zaka iya kamo mu nan sashen Hausa, wannan hirar da muke zaka iya jin mu a waya kuma zaka iya ji. To menene tasirin shi ainihin akwatin rediyon idan ka danganta shi da waɗannan abubuwan na zamani?
Ni na fi son radio musamman ma BOA.
Allah sarki.
Domin akwai wani shekara wanda kasuwan Jos na ƙonewa, ina garin Jos ban sani ba sai da na ji a BOA.
Mala Ibrahim Musa, kana tare da mu? To ina ga layinka ya goce, ka sake kwatantawa ya kila zaka same mu. Yanzu kuma bari mu je Bauchi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi? To ina ga shi ma na Bauchi layin shi ya dan goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 3:48. Mun samu wani kira daga Fatakwal.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Fatakwal?
Kuna tare da Salisu mai dabino daga Fatakwal. Sai dai wai hakuri na ban tare da radio, ban san wurin da ake tantaunawa ba.
To Malam Salisu, yau ce ranar radio ta duniya, shine muke son mu ji ra'ayinka. Idan kai la'akari da sauran sababbin kafofin sadarwa na zamani kamar wayar hannu da su computer, shin menene tasirin radio? Wace rawa radio ke takawa a zamanin nan a yanzu, shi akwatin rediyon kanshi?
A gaskiya kam, har yanzu duk da wasu kafafen watsa labarai da wasu computer da wani mai, har yanzu ba wanda don yanzu da zuwa ya sha gaban rediyo mu dai ani dai a nawa ra'ayi kan
to mun gode mallam Salisu yanzu kuma bari mu je Bauchi
assalamu alaikum
sakin Hausa
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba Imam muna jin ka
wato muhimmancin da rediyo yake takawa fiye da su computer da kuma sauran a kafafen yada labaru shi rediyo muhimmancin sa yafi wa'incan 100%. Yanzu idan kika duba ba latinin da yake cikin ruga cikin jeji zaki ga yana dan makalle da rediyon sa ma yana sauraro wanda babu computer a jeji babu wani a kafofin sadarwa amma yana tare da rediyon sa amma
to mallam Ayuba Imam lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dakata anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC agogon mu yanzu ya ce karfe 3:50 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasanni na ƙasa na jamhuriyar Niger na kare kai na kung fu ushu da aka soma a ƙarshen makon jiya a ɗakin wasannin kare kai da babban birnin Mai inda kowace jiha daga cikin jihohi 8 na jamhuriyar Niger suka kawo ƴan wasa guda 7 haka ma kungiyar da ke da alhakin jagorancin wasan kare kai na kung fu ushu ta jamhuriyar Niger za ta amfani da wannan damar domin shirya babban taron majalisarin ta na ƙasa a babban birnin Mai Kim Jim Il jakadan ƙasar China da ke jamhuriyar Niger ya halarci bikin soma waɗannan wasannin tare da ƴan China waɗanda suka kasance ƙwararru a wajen gudanar da wannan wasar ta kung fu ushu sama da 60 kusancewa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Niger sama da mutum 3,500 ne ke yin wasannin kare kai na kung fu ushu a bangaren wasannin ƙwallon ƙafa a jamhuriyar Niger a binda ya shahi tantance club din da za su shiga wasannin Champions League na nahiyar Africa da wasannin club din da suka lashe kofunan kasashen su na CAF ko kuma CAF na Africa din AS FAN ta jamhuriyar Niger da ke wakiltar kasar a wasannin tankade da rayya na shiga Champions League ta sha kashi a babban filin wasanni na jamhuriyar Niger cewa da Stade General Seni Kunce 1-3 a hannun Oriya ta kasar Guinea Conakry yayin da ita kuma Sahel Sporting Club ta Birnin Mai da ke wakiltar kasar a wasannin kofin CAF ko kuma CAF a bangaren tankade da rayraya ta sha kashi banza da 1 a hannun club din Al Ittihad ta kasar Libya wasan da ya wakana kasar Tunisia kungiyoyin guda biyu na Sahel da Al Ittihad ta Libya za su yi karon battle ne a ranar 20 ga watan Fabrairu a goga su ta biyu a bambirin Mai yayin da ita kuma AS FAN za ta isa a ƙarshen wannan makon a kasar Guinea Conakry har yanzu dai a bangaren kwallon kafa a jamhuriyar ta Niger an ci gaba da dafsa ƙarshen makon da ya gabata a wasannin rukuni na 1 na League RTL ta Niger mako na 9 kuma Jangwarzo Football Club ta Maradi ta sha kashi banza da 2 a hannun AS Douan ta bambirin Mai sai GS Tawa da Akukana ta Arlet Agades a kai 1-1 Espoir Zander da Urana ta Arlet Jar Agades an tashi banza da banza AS Garda National ta wambirin Mai ta hankade Olympic Football Club ta Yemai da 2-1 AS Nijelek ta shakashi banza da 1 hannu Union Sportive de la Gendarmerie National AS Police ta Yemai ta gasa ma'antanta ta Dosu aya hannu inda tamaka mata 3 da banza Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Afghanistan ta yi aiki tukuru a watannin da suka shige domin inganta harkokin mulki da tsaron kasar ta wannan shekara ce mai muhimmanci wa Afghanistan kuma ina kyautata zaton cewa kasar na samun ci gaba kan hanyarta na samun zaman lafiya da haɓakar ƙasa a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan a yayin ziyarar aiki da ya kai a birnin Kabul ya yaba wa gwamnatin kan sauye-sauyen da ta yi wa tsarin gudanar da ayyukan gwamnati, tsaron ƙasa da rungumar da ta yi wa al'umma baki ɗaya. Sullivan ya ce, ina murna da nasarorin da Afghanistan ta samu a ɓangarori da dama. Ina taya gwamnatin Afghanistan murna kan nasarorin da suka samu na aiwatar da yarjejeniyar shirin Compact na Afghanistan tun lokacin da aka ƙaddamar da shi a watan Agustan bara. Shi dai wannan shirin na Compact shiri ne da Afghanistan ta ƙirƙiro don ta nuna cewa da gaske take wajen kawo wa ƙasar kwanciyar hankali da wamammiya da wadatacciyar al'umma. Shirin ya yi tasiri matuƙa a lokacin da Amurka ta zo wajen haɗa hancin manufarta a kan ƙasashen Asiya wanda shugaba Donald Trump ya ƙaddamar a watan Agustan shekarar da ta wuce. Sullivan ya ce, mun riga mun fara ganin canje-canje da aka kawo a ƙasar Afghanistan don rage cin hanci da rashawa ko ina cikin gwamnatin ƙasar, ƙaddamar da dokokin ƙasar ta hanyar hukuntawa da ɗaure manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka aikata laifin cin hanci da rashawa. Ƙaddamar da waɗannan sauye-sauyen zai taimaka wajen inganta ayyukan gwamnati na ganin jami'ai da ke da hannu cikin cin hanci da rashawa da kuma shirya ƙasar domin gudanar da zaɓukan da ke tafe. Har ila yau, mataimakin sakatare Sullivan ya yaba wa gwamnatin Afghanistan kan shirinta na inganta tsaron ƙasarta ta hanyar kawo kashi 80 na yankunan ƙasar ƙarƙashin ikon gwamnati. Duk da haka, Amurka ta yi imanin cewa kwanciyar hankali da tsaron Afghanistan ba zai ƙayyadu a filin daga kawai ba, sai ta tattaunawar zaman lafiya. Mun shirya na tsawon lokaci da haɗin gwiwar gwamnatin Afghanistan don ci gaba da matsin lamba kan Taliban don shawo kansu su gane cewa wannan al'amari ba za a iya magance shi a sojance ba. Kuma muhimmi ma ƙudurin zaman lafiya kan wannan tashin hankali shine a gane cewa maido da zaman lafiya shine abinda duk muka tasa a gabanmu, a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan. Muna marawa Afghanistan baya da ci gaban da suka samu da shirinmu na kudancin Asiya wadda ke nuna wa Taliban cewa ba za su iya ja da mu ba. Saboda sadakarwarmu ga Afghanistan ba na ƙayyadadden lokaci ba ne. Haɗin gwiwarmu da Afghanistan na da ƙarko, kuma za mu yi aiki da gwamnatin Afghanistan don tabbatar da cewa ƙasar tana da ƙarfin hana 'yan ta'adda shiga yankunanta domin kawo barazana a duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za kuma ku iya bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To, jam'iyya mai adab mai mulki ta Afirka ta Kudu ta buƙaci shugaban ƙasar Jacob Zuma ya yi murabus, amma kawai yanzu bai nuna alamun yin haka ba. Lamarin ya ɗauki sabon salo a yau Talata ne, yayin da sakataren jam'iyyar Mr. Magashile da sauran jikajigan jam'iyyar suka yanke shawarar yi wa shugaba Zuma kiranyi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Manyan jami'ai a Amurka sun yi kashedin cewar ƙasar Rasha ta lashe takubin yin katsalandan a zaɓen 'yan majalisa da za a gudanar a watan Nuwamba. Babban daraktan hukumar leƙen asiri ta Amurka, Don Cott, shine ya bayyana wa 'yan kwamitin majalisar dattawa akan leƙen asirin cewa Rasha tana hangen zaɓen a matsayin wata kafa da za ta cimma muradunta. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litini cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankuna na Yahudawa da ke bangaren yammacin kogin Jordan.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.